الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi uku ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 4 ga watan 8 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da fadakarwa daya shine dangance da azumi na ranar Arafa wanda bayani ya gabata ba ma ranar Arafa ba waɗannan kwanuka tara na farkon Zulhijja kwanuka ne waɗanda suke masu fadla masu kima masu daraja masu martaba a gun Allah subhanahu wata'ala wanda kwanuka ne wanda ake buƙatar muminai su matsa lamba game da ayyuka na ibada inda kana tafiya a 60 ko 70 to a yanzu abinda ake buƙata ka kai makura shine kenan ka rufe kamar yanda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda yake fada yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam yani ayyam al'ashr qalu wala al-jihadu fi sabilillah qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanuka wanda aiki nagari a cikin su yafi suyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala sama da waɗannan kwanuka 10 ma'ana kwanuka 10 na farkon Zulhijja sahabbai Allah ya yarda da su suka ce ya rasulullah ya manzon Allah walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah ya ce wallahi ko da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah bai kai matsayin aikata aiki nagari a cikin kwanuka 10 na farkon Zulhijja manzo Allah ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay sai dai mutumin da ya fita fagen daga da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba shine zai yi daidai da wanda ya aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka 10 na farkon Zulhijja don haka muka yi bayani game da nau'ikan ibada wanda ake buƙatar mu yawaita a cikin waɗannan kwanuka abu na farko shine yawaita ambaton Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni a cikin wata a cikin wani hadisi yace ku yawaita at-tahmid wa at-tahlil wa at-takbir kenan don haka zikirin da aka sunnanta mana mu yawaita shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. To haka ake buƙatar muminai su rayar da waɗannan kwanuka goma da irin wannan zikiri a cikin dukkan yanayin su, mutun yana kwance ko yana zaune ko yana tafiya ko yana cikin wani aikace-aikacen sa, kuma bayyanar da wannan zikiri sunna ne, kamar yanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da Abdullahi dan Umar, idan kwanuka goma na farkon Zulhijja sun kama sukan shiga kasuwa suna daga muryar su suna wannan zikiri. To dan haka kasancewar wannan shine abu na farko. Haka kuma mun yi bayanin cewa salloli waɗanda suke na nafilfili bayan an kiyaye salloli na farilla, haka nan azumce waɗannan kwanuka gaba ɗaya ga wanda yake da dama, haka nan yawaita sadaka, haka nan sadar da zumunta da yankalayye da sauransu, dukkan su ayyuka ne waɗanda ake buƙatar wato a rayar da waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. Sai dai kasancewar ranar Arafa a wannan shekara ta faɗo ranar Asabar, shi kuma dangane da azumi na nafila a ranar Asabar akwai saɓani na magabata akan wannan mas'ala, wanda magabatan farko idan ka ɗauka al-Imamu Zuhri Allah ya ji kansa ya raunana wannan hadisi, haka al-Imamu Malik, haka al-Imamu Ahmad, haka Yahya ibn Sa'id al-Qattan, haka wato irin su wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyya da Ibn al-Qayyim, haka nan daga cikin malamai waɗanda suke na baya-baya irin su Ibn Baz, irin su Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa, gaba ɗaya waɗannan malamai sun tafi akan cewa wannan hadisi hadisi ne shabi, ma'ana hadisi ne ba'ifi. Don haka suka ce ita ranar Asabar akan iya azumi na nafila, amma kadaita ta baya halatta, sai dai ka yi Juma'a da Asabar ko ka yi Asabar da Lahadi. Kamar yanda abinda ya sa suka tabbatar da cewa akwai nakara a cikin hadisin kasancewar ya saba ma hadisai waɗanda suke ingantattu, waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku azinci ranar Juma'a, sai dai idan kun azinci wani yini gabaninta ko kuna da nihin azumtar yinin da ke bayanta. Yinin da ke bayan Juma'a suka ce shine ranar Asabar. Haka hadisin Juwayriya Allah ya kara mata yadda yana cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gunta a ranar Juma'a tana azumi, manzon Allah ya ce jiya kin yi, ta ce a gobe kina da nihin yi, ta ce a, manzon Allah ya ce to maza a ji. Suka ce to waɗannan hadisai suna nuna cewa wancan hadisi hadisi ne sha. Haka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari game da azumin Annabi Dawud cewa kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman, yau in yayi azumi gobe sai ya aje, gata in yayi jibi in yayi gata sai ya aje. To a cikin kwanukan da yake yin azumi Asabar tana iya faduwa. Haka suka ce siyamu ayyamil bi, azumin kwanukan hasken wata shi ma Asabar tana iya faduwa. Haka azumin rakiyar wata na cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyamid dahr, suka ce a cikin azumi shida da ake yi na rakiyar wata Asabar tana iya faduwa. Don haka dai waɗannan malamai sun tafi akan cewa azumin ranar Asabar babu karhanci mutun ya yi shi in ya azumci yini gabaninsa ko yana da nihin azumtar yinin da ke bayansa. Suka ce musamman in yayi dace da wani yini wanda yake mai fadla kamar ranar Arafa ko ranar Ashura da abin da ya kama da haka. Wannan kenan maganganun wato wasu daga cikin malamai magabata. Sannan Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi na cewa la tasumu yawmas sabti, kar ku azinci ranar Asabar illa fi mafturi da alaikum, sai dai game da abin da aka farlanta mu, wanda kafin shi wato al-Imam Abu Dawud ya inganta hadisi. sai dai ya ce hadisi ne mansukh, an shafe hukuncin sa, sai dai bai zo da dalilin da yake nuna cewa an shafe. Haka al-Imam Tirmidhi, Allah ya ji kansa, shima ya kyautata danganan hadisi. Haka wato Yahya An-Nawawi shima ya inganta wannan hadisi. Haka shima Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin. Dan haka kasancewar yayi bayani mai tsawo mai gamsarwa game da wannan mas'ala a cikin littafin Sa'irwaul Galil, na cewa in dai azumin nafila ne to kwata-kwata baya halatta a ranar Asabar. Yace aka masa tambaya koda yayi dace da irin waɗannan kwanuka, yace koda yayi dace da irin kwanuka na Arafa da Ashura. Dan haka nassin hadisin cewa yi karku azinci ranar Asabar sai game da abin da aka farlanta mu. Har ma a ƙarshen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku idan ya wayi gari kenan ranar Asabar yana azumi ya jahilci haka, to ko da bawon icce ne, manzo Allah yace ya tauna domin ya karye wannan azumi. Dan haka a takaice wannan kenan daga cikin magabata, wasu suna ganin halaccin yin wannan azumi, amma dai hujjar na cewa ba a yi koda ya faɗo a cikin irin waɗannan kwanuka masu fadala, hujja ce wadda take mai ƙarfi. Ta fuskar dalili, akwai dalilai masu ƙarfi akan haka. Dan haka kuma ya tafi akan cewa in har ba ka yi ba wannan azumi, to abun Allah kana da lada cikakke, saboda ba komai ba ya hana ka yin azumin illa kasancewar rana ce wadda ba ta dace ba a yi azumin. An gane ku? Dan haka dai a nan kar a samu ja'inja, mas'ala ce wadda akwai saɓani akan ta. Har yau daga cikin malamai akwai waɗanda sun tafi kwata-kwata hadisin bai tabbata ba, kuma sun bayyana illolin da yake cikin hadisin, wanda shi daman kadiyya ta inganta hadisi ko raunana shi. Kadiyya ce wadda take ijtihadiyya, kowane malami iya ƙoƙarinsa ne zai yi akan ƙawa'id ɗin da ya karanta game da cewa hadisin nan ya inganta ko bai inganta ba. Yakan iya dacewa, yakan iya kuskurewa. So da yawa wani malami daga cikin magabata yakan iya inganta hadisi daga cikin wasu malamai, sai wasu daga cikin malaman da suka biyo baya sai su yi bincike su tabbatar da cewa wannan hadisi bai inganta ba, saboda da wasu dalilai wanda shi wancan bai gano ba. Kamar yanda ai dalilai hadisai da dama wanda al-Imam Tirmidhi ya inganta su, amma Sheikh Nasir Albani da sauran malamai sun raunana wannan hadisi. Kuma shi kanshi Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, yana da taraju'at, akwai hadisan da ya inganta su a farko, daga baya kuma ya gano cewa hadisan suna da illa ba su inganta ba, kuma ya zo ya bayyana cewa ba su inganta ba. Kenan, dan haka a nan kenan iya abin da ka gamsu da shi sai ka yi. Kenan kar ka ga laifin wanda shi ya fi gamsuwa da waɗancan masailikin. Sai dai a nan a taƙaice dai, hujjar waɗanda suka ce ba a yi gaskiya hujja ce wadda tana da ƙarfi akan haka na cewa kwata-kwata, sai dai in azumi ne wanda yake na farilla. Fatan da muke dai Allah ya samu dace. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin wato kitabu sawm, littafin da ke bayani game da wato muna dai cikin baban da ke bayani game da wajabcin azumi na Ramadan. Hadisi na ƙarshe wanda muka tsaya a kansa shine hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa sumu li ru'yatihi, ku ɗau azumi domin ganin wata, wa afdiru li ru'yatihi, manzo Allah ya ce ku sallace wato domin ganin sa. Kenan in an ce muku wata na Ramadan ya kama, manzo Allah ya ce ku dau azumi, kuma haka ku sallace idan an ce muku an ga wata wanda yake na Shawwal. Kenan sawa'an ku ne kuka gani da idan ku, ko kuma labari ne aka ba ku cewa wata ya tsaya. Dan haka maganar cewa sai na gani da idona, ko sai na ga wanda ya ga watan da idona, wannan ra'ayi ne da son zuciya. An gane ku? Ba fim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ga wato wato game da ido wanda yake na ganin wata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi bai ga wata da idan shi ba, aka zo aka bashi labarin an ga wata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau azumi kuma yayi umarnin cewa kowa ya dau azumi, kamar yanda hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yake cewa mutane sun nemi ganin wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ni na ga watan na ba manzon Allah labarin cewa na gani, manzon Allah ya dau azumi kuma ya sa mutane yace kowa ya dau azumi, dan haka anan da yace su mu li ru'yati ku dau azumi domin ganin wata, kenan sawa an kai ne ka gani ko wani ne ya gani ya baka labari. Dan haka shi ko tsari na musulunci tsari ne wanda yake dole baya yiwuwa sai da shugabanci, kamar yanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibnu Umar da ya ga wata manzon Allah ya zo ya fada ma cewa ya ga wata, manzon Allah shi kuma ya sa aka yi sanarwa yace jama'a kowa ya dau azumi. To dan haka a yau in ka ga wata sai ka isar ma waɗanda suke shugabannin ƙauyen ku ko shugabannin garin, su kuma su isar ma waɗanda suke shugabanni na ƙasa kenan, su za su fito da sanarwa cewa an ga wata, saboda nauyin al'umma a kansu yake, dole su kula da addinin mutane. Kenan in an ga wata hukuma ta yi sanarwa an ga wata, in ta yi sanarwa an ga wata dole kowa ya dau azumi. Haka in an ga wata na sallah ita za ta yi sanarwa cewa an ga wata, in ya so in ta yi sanarwa kuma kowa ya aje azumi. Wannan shine ka'ida, wannan kuma shine bin dalili. To shine yace ku dau azumi domin ganin wata kuma ku aje azumi domin ganin wata, kenan in an ce muku an ga wata ku dau azumi, kuma in an ce an gani ku aje, to wannan shine mutumin da yake bin dalili. Amma duk wanda zai ce shi sai ya gani da idansa ko sai ya ga wanda ya ga watan da idan shi, to wannan ra'ayin shi ne da son zuciya, ra'ayi ne da son zuciya, ba addini bane ba yake, saboda kasancewar shi addini biyayya ne, abinda Allah ya faɗa da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. To shine anan sai yace fa in ghadiya alaikum, manzon Allah yace in har wato wata ya faku gare ku a sababin wani gilgije ko hazo, kun kasa ganin wata 30 ba ɗaya kun diba ba ku ga wata ba, manzon Allah yace fa akmilu iddata sha'bana 30, ku cika iddigar kwanukan sha'ban 30 daidai, saboda shi wata a musulunce in ma yayi 30 ba ɗaya ko ya cike 30 daidai, kenan yau in 30 ba ɗaya ne mun diba ba mu ga wata ba, to sai mu cike masa lissafi gobe 30 kenan jibu dole mu tashi da azumi. Hadisi ne muttafaqun alaihi, kuma wannan lafazi na al-Imam al-Bukhari ne, a wata riwaya ta al-Imam Muslim manzo Allah sai ya ce fa in gumma alaikum, in har aka sha makance muku ganin wata a sababin wani hazo ko gilgije, fa sumu 30 yawman, manzo Allah ya ce ku yi azumi kwana 30, an gane ko, ku yi azumi kwana 30 kenan in har aka sha makance muku ganin wata, ma'ana yau an wayi gari 29 muna da azumi 29 amma ba mu samu labarin ganin wata, mu ba mu gani ba ko wani gilgije ko wani hazo, to anan manzo Allah ya ce sai a yi azumi 30 kenan in har ba a samu labarin cewa an ga wata saboda wani hazo ko wani gilgije, to anan sai a cike azumi 30. To dan haka a takaice wannan hadisi kamar yanda bayani ya gabata yana nuna mana shi ɗaukan azumi da ajiye shi abu ne wanda yake yara taya da ganin wata, gani wanda yake na ido ba ta hanyar lissafi ba wanda yake na kalanda, an gane ko, ba a ɗaukan azumi ta hanyar lissafi na kalanda, haka ba a ajiye azumi ta hanyar lissafi na kalanda. Don haka manzon Allah ya ce mana sumu li ru'yati, ku dau azumi domin ganin wata, sai ya ce wa aqdiru li ru'yatihi, kuma ku aje domin ganin shi, kenan dole sai an samu waɗanda suka ga wata, in waɗanda suka ga wata in daidai da mutum ɗaya ne ya ga wata in ya bada labari, to dole za a dau azumi, idan ya faɗa ma shugabanni suka yarda da wannan labari nashi suka yada ma al'umma dole kowa ya dau azumi. Don haka a takaice kenan asali dai mutum biyu ake samu, in aka samu mutum biyu suka shaida cewa sun ga wata, to sai a dau azumi. Amma cewa mutum biyu kamar yanda yazo a hadisi baya nuna cewa in mutum ne daya ga wata cewa ba za a dauka ba, kamar yanda Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda shi kadai ya ga watan, kuma ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yayi umarnin cewa a dau azumi, kamar yanda hadisin yana cikin sunan Abi Dawud, yana cikin kuma sunan Darimi. Zamu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: babu al-judi wa fi'l al-ma'ruf wal ikthar min al-khair fi shahr ramadan wa ziyadati min dhalika fil ashr al-awakhir min. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala: kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ajwada an-nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ما لم الله يجيكن سنا فتا واتوانن بابيني واندكي بياني كمدى أبن ديزونة من زن الله صلى الله عليه وسلم na mustahabbancin yawaita kyauta, shine a Hausa ake cewa baiwa kenan. In aka ce baiwa, yawaita kyauta shine yace babul judi, wato babi ne wanda ke bayani game da yawaita kyauta wa fi'lil ma'ruf, da aikata duk wani aiki na alkhairi, wal iksari min alkhair, da yawaita duk wasu ayyuka na alkhairi fi shahri ramadan, wato a cikin wata na ramadan. Sai yace wa ziyadati min zalika fil ashr al awakhir minhu, wato da dadawa game da kyauta da duk wani aiki na alkhairi a cikin kwanuka goma na karshen ramadan. Kenan a takaice abinda muke so mu sani. Shi wannan babi yana da kusan gaba biyu zuwa uku. Gaba ta farko sunna ce mustahabba muminai su yawaita kyauta, su yawaita duk wani aiki na alkhairi a cikin wata na ramadan, tare da cewa ita kyauta da ayyuka na alkhairi ba su keɓanta ba da wata na ramadan. Mumini su ake iya rayuwarsa ba dare ba rana, a kowane lokaci ya zamanto yana cikin aikata ayyuka na alkhairi da yin kyauta bakin gwalgwadon iko da abinda Allah ya hore masa. To amma idan wata na ramadan ya kama, to an so mutum ya yawaita kyauta, ya yawaita duk wani aiki na alkhairi. Gaba ta biyu, idan kwanuka goma na ƙarshen ramadan suka kama, to ana buƙatar mumini ya matsa lamba game da wannan kyauta da yake da duk wani aiki na alkhairi, kenan mutum ya kai mutuka. Shine anan malam ya zo da hadisi na Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda, ke fada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyautar mutane. Duk wani mai kyauta da ka sani, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shike sama da shi. Duk wani mai kyauta wanda kyauta al'ada ce, ɗabi'a ce ta Larabawa tun a jahiliya kafin musulunci, domin su suna alfahari wato da kyauta. A ce mutum ga ya daman su ɗaya daga cikin abubuwa uku ne, in ma ka zamanto jarumi ne sadauki ne, abu na biyu ko ka zamanto mutum ne wanda yake ya ƙware ya gwanance a wajen iya waƙe-waƙe, abu na uku ka zamanto mutum ne wanda yake mai yawan kyauta. Don haka suna alfahari da yawaita kyauta. kamar irin yanda suke sanya misali da Hatimu Ta'i a jahiliya yana ɗaya daga cikin mutanen da sun kai ƙarshe a wajen kyauta. Don haka su Laraba abu ne mai sauki, kasancewar daga an yi baƙo kai tsaye za a yanka dabba sai an masa yanka na musamman. Kuma a al'adar su duk wanda yake da wadata baya yin gida a cikin kurani, a saman tudu yake yin gida, saboda duk wani baƙo da duk wani wanda yake buƙatar a taimaka masa ya zo. Kuma duk waɗanda suke mawadata a cikin Larabawa a jahiliya, a gidajensu tukunya ba ta sauka tsawon dare da rana. A kowane lokaci manya-manyan tukwane akan murhu suke, duk wasu mabukata su zo a ciyar da su. Kamar yadda As-Samau al-Ibnu Adiya a cikin waƙarsa yake cewa, wa ma ukhmidat narun lana duna dariqi wala zammana fil nazilina nazil, yace wa ma ukhmidat narun lana duna dariqi, yace mu fa wutar gidanmu yace ba a taba buce ta ba, wuta ta murhu ba a kashe ta ba tare da wani bako. A kowane lokaci tukwane ne akan murhu, ana dafa abinci mabukata suna zawa ana ba su. Yace wala zammana fil nazilina nazil, yace babu wani bako da ya taba zargin mu daga cikin bakin da suke sauka, kowa ya san mu masu karamci. Dan haka su a al'adar su Larabawa a jahiliya, in kaga mutun yayi gida a cikin kurami sai wanda yake talaka, wanda bai yi da abin da zai ci, dan kar ka zo ka sallama ya rasa abin da zai baka. Amma duk wanda ya isa kofar gidan shi a bude take ba a rihe ba take, duk wani wanda yake da bukata ya kawo kukan shi a taimaka masa. To dan haka duk kyautar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kire su. Dan haka shine anan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyautar mutane. Yana daga cikin abin da ke nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matuka a wajen kyauta. A ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima ta yakin Hunayn, manzo Allah ya ware wasu mutane daga cikin shugabanni na kabilu na Larabawa. Manzo Allah sai ya ware ya sa a kilgora kumi 100, manzo Allah sai ya damka ma mutum raƙumi ɗaya na bin ɗaya a karo ɗaya, manzo Allah zai ɗauka ya ba mutum. Wanda irin su Uyayna ibn Hisn al-Fazari da sauransu, a ran nan manzo Allah sai da ya ware raƙumi 100 ya ringa ba su. Wani aka kilga raƙumi 100 aka ba shi, sannan ya ce ya Rasulullahi a ƙara mu, manzo Allah ya sa aka ƙara kilgo raƙumi 100 aka ba shi. Kuma sai ya kamo hannun ɗan shi ya ce ya Rasulullahi, irin kyautar da kamun ɗana ma a mishi. A ɗaura kumi 100 a baka a wancan lokaci, tamkar a yau a baka telam 100 ne. Wane ne zai iya ɗaukan telam 100 a lokaci guda ya kyauta da ita ga mutum ɗaya? To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani da aka rufe shi da kyauta manzon Allah ya masa kyauta ya bashi ya bashi, sai yake cewa wallahi da a duran ƙasa yace banni da makiyi sama da kai, yace amma a yau banni da wani masoyi sama da kai. Kai tsaye koma cikin jama'ar shi yana cewa ya qaumu aslimu, yace ya ku jama'a ta ku musulunta, yace Muhammad yana kyauta kyautar mutumin da baya tsoron talauci. To dan haka ana buƙatar ya zamanto mutum yana da karamci a rayuwarsa, kana da karamci. Dan haka ba al'adar mu bace ba mu muminai kasancewar mutum ya zama dan tsako, samu dai wannan samu ka gidangi kawai daga kai sai iyalanka, wanda wai in ma baƙo kai wai sai dai ka kai shi otal. A matsayinka na mumini ya kamata a ce in Allah ya hore maka ka gina gida, to ya zamanto kana da masaukin baki. Kuma ka kalli yanda ƴan uwan mutubawa suke da karamci. Yanzu batube in gida zai kama, in babu masaukin bako bai kama wannan gida. Kuma gidajen su ba su taba rabuwa da baki ba. To irin wannan karamci ne, karantarwa ce ta addini, wanda ya kamata a ce kowane mumini yana da wannan ɗabi'a, wanda ta hanyar wannan kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hore mutane da yawa suka shiga musulunci, wanda akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tafi yaki an raba ganima ana kan hanyar dawowa, nashi da wanda ya koro larabawan kauye da suka samu labarin gashi nan tafi suka zo suka tsare shi, manzon Allah yana basu sai da ya kai daidai da ila akuya ɗaya babu tare da shi, suka matsa shi suka dangana shi da jikin bango suka warce mayafin shi wanda yake kafadar shi suka warce. Manzo Allah yace ku bani mayafi na, yace wallahi abinda nake tabbatar muku ni annabin Allah ne kuma ni mai gaskiya ne, ba za ku same ni matsoraci ko marowaci ko kuma wanda yake da wannan. Manzo Allah yake tabbatar musu yace inda akwai yace da na ba ku, don haka in har kana da in so nawa za a tambaye ka, inda halin badawa ka dauka ka bada karka kosa. Wannan shine dabi'a da al'ada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bai taba mai da mutumin da ya nemi a taimaka masa matukar yana da matukar akwai abin da zai bashi. To don haka shine anan Abdullahi dan Abbas yake ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwadan nas, wato shine mafi kyautar mutane gaba ɗaya, duk wani mai kyauta da ka sani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shike sama da shi. Dan haka kuma shi duk mutumin da ya kasance yana da kyauta wallahi ba yanda za a yi ya kaskanta a rayuwar shi, duk yanda za a yi duk mutumin da yake da taimakon jama'a to baya kaskanta, abu ne sananne tun a jahiliya, kamar yanda hadisi na cikin sahihul bukhari a lokacin da wahayi na farko ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ga mala'ika jibrilu akan sifar yanda Allah ya halicce shi, manzon Allah ya fadi yana sume ya razana, lokacin da ya falfado manzon Allah ya koma gida sai yake fada ga matarsa Khadija zammiluni, manzon Allah yake cewa kulillibe ni. To a lokacin da ya dan dawo cikin hayyacinsa manzo Allah sai yake cewa walaqad khashitu ala nafs, yake fada ma matar shi Khadija yace wallahi naji tsoron halaka ga kaina, me Khadija take fada sai take cewa kalla lan yukhziyaka Allahu abada, tace wallahi ba yanda za a yi Allah ya kaskanta ka har abada, tace domin kai mutun ne mai sadar da zumunta, tace mutun ne wanda yake mema baki gara ya shirya ma baki abinci, tace kuma kai mutun ne mai taimaka ma duk wanda yake cikin mawuyacin hali, sannan tace wato inu ala nawaibil haqi, duk wani abu wanda yake na musiba da ke samun mutane kana kawo musu taimako da agaji. Kaga waɗannan dabi'u ne da halaye wanda sun yi sani tun a jahiliya, duk mutumin da ya siffanta da irin waɗannan sifofi to Allah baya kaskanta shi, Allah baya kaskanta shi. To shine anan yake ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautar mutane, ma'ana duk wani mai kyauta manzo Allah ya fi shi kyauta. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril, kuma ya wa kana manzo Allah ya wa kana ajwada ma yakunu, wato manzon Allah ya kasance yakan fiye kyauta wato a cikin wata na Ramadan lokacin da Jibrilu alaihi salam ke haduwa da shi, ma'ana duk kyautar da yake da ita to a lokacin da yake tsananta kyauta yake yawaita kyauta a cikin wata na Ramadan lokacin da Jibrilu alaihi salam ke zawwabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai ya ce mana wa kana jibrilu yalqahu fi kulli laylatin min ramadana fayudarisuhu alquran, jibrilu alaihi salam ya kasance yakan hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare na watan ramadan, wato ya kuma alqurani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu darasa ta alqurani, idan aka ce mu darasa kai ka karanta ni na karanta, ma'ana ka karanta na saurari karatun ka kuma nima in karanta ka saurara, shine ake kira da mudarasa, wanda shine ake kira kenan tukuri, kamar yanda gardawa suke fada ko a ce masaffa, ma'ana ka karanta na saurara shi ma ya karanta mu saurara. amma ita wannan mudarasa ta alqur'ani akan yi ta domin a matsayin ibada ce, kuma wanda yake da danyar tilawa tanana, wanda yake da wasu kurakurai a gyara masa kuskurensa, wanda in ka dauka a irin wancan lokaci duk wata tsangaya da ka sani, idan aka ce tsangaya kenan makaranta ta karatun alqur'ani, wanda galibi shi alaramma galibi sukan yi wannan masaffa da dare, yakan zo ya zauna dalibansa su zo a yi tukuri, kenan wannan ya kama ya yi rubu, wannan ya kama ya yi rubu, kenan kowa ana ji, kenan mai danyar tilawa ta hanyar haka tilawar shi za ta yi kwari, kuma wanda yake da wani kurakure a gyara masa a wancan lokaci a matsayin ibada ce suke yin ta, amma ba kamar yanda aka maida ta hanya ta ci da alqur'ani a yau, wanda a yau an dauke ta akan wani abu wanda yake an bata wani salo wanda yake na daban. Dan haka ita wannan mudarasa ta alqur'ani abu ne wanda yake da asali a shar'ance ibada ce, ba dan a nuna kwarewa a wajen karatun alqur'ani ko dan a tattara abin da yake hannun mutane cewa yau ana sauka da sauransa. Kuma in ka dauka a irin wancan lokaci bakin dan gwalgwadon abin da ake iyawa ne, kamar yanda aka wannan yanda shine karantarwa ta sunna, ba sa cewa yau sai mun yi izihi 30 ko kuma yau sai mun sauke alqur'ani a dare, galibi wancan tukuri da ake wasu zaka samu wasu makarantun izihi 6 ake, wasu su yi izihi 10, kwana 6 kenan sun sauke alqur'ani. To dan haka shine a nan cikin wata na Ramadan Jibrilu alaihi salam yakan zo su yi mudarasa ta alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda zai nuna mana kuskuren ita irin wannan ta yau lasifi kaza a sanya a kwana ana yi a hana makwabta bacci, a hana mutane bacci, wanda wannan kwa akwai nau'i na cutarwa, domin duk wanda ka hana shi barci saboda wani abu wallahi sai dai ka samu zunubi a gun Allah subhanahu wa ta'ala ba da lada ba. In har dan Allah za a yi to kar a sanya lasifika, in yi so ku shiga masallaci ku, kuma ba maganar cewa sai an kwana ana yi an sauke alqur'ani, duka wannan ya saba ma karin makasudi na saukar da alqur'ani, shi alqur'ani an saukar da shi domin a karanta a lura da abin da yake cikin sa, kamar yanda Allah yake faɗa kitabuna anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati alaya, haka ce yace afala yatadabbaruna alqur'ani, shi alqur'ani so ake ana karantawa ana nura da abin da yake cikin sa na maganganun Ubangiji subhanahu wataala da dokokin da suka kunsa. Da haka ibnu Abdullah ibn Amr ibn al-As da yace alwashin cewa duk dare na diyini na Allah sai ya sauke alqur'ani, manzo Allah yace masa je ka a wata ka sauke alqur'ani, yace ina da kokari wanda yake yafi haka, yace a ƙara mu, wanda a ƙarshe manzo Allah yace masa je ka ka sauke alqur'ani a sati guda. Shine malamai zaka ga a irin wannan qur'ani wanda yake bugon Hausa ko mu ce bugon Zaria ake yin subu, wanda kashi-kashi ne an kasa shi kashi 7, yau in ka kama daga sura ta farko suratul fatiha in ka zo ga inda zaka tsaya gobe da ga daga inda zaka kama, wanda a sati ka sauke alqur'ani, har ma a ƙarshe manzo Allah yake faɗa ma ibnu Abdullah ibnu Amr yake ce masa duk wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana 3 to bai fahimci inda alqur'ani ya sa gaba, mutun nawa ya sai da gidan shi yayi gaba saboda kasancewar da shi da iyalin shi ba sa samu nutsuwa su yi bacci da dare, dare ku Allah ya sanya shi lokaci ne wanda yake na hutu, wanda mu koma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya shigo cikin gida da dare manzon Allah yana yin sallama amma yana kashe muryar shi domin ya jiyar da wanda yake falke ya ji an shigo gida da sallama, kuma dan kada ya falkar da wanda yake bacci, sallama fa manzon Allah baya daga muryar shi idan ya shigo gida da dare dan kada ya katse ma mai bacci baccin sa. To dan haka shine anan yake cewa ya kasance, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yawaita kyauta a cikin wata na Ramadan lokacin da Jibrilu alaihi salam ke zo masa, domin Jibrilu alaihi salam yakan hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare a cikin wata na Ramadan, fayudarisuhu alqur'ana, sai yayi mudarasa alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya karanta, manzon Allah yana sauraro, in ya kare shi ma manzon Allah ya karanta, Jibril ya saurara a kowane dare. A cikin wannan wata sai sun sauke alqur'ani. A shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, su biyu suna sauke alqur'ani da Jibril alaihi salam suna mudarasa shi. Su biyu suka sauke alqur'ani a cikin watan, a wannan shekara, amma a kowane wata na Ramadan su ɗaya ne suke saukewa da shi da Jibril alaihi salam. Sai ya ce fa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khair min ar-rihil mursala. Ibnu Abbas ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Jibril alaihi salam ke haduwa da shi a cikin wata na Ramadan, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi baiwa game da duk wani alkhairi sama da iska sakakka. Idan aka ce ar-rihul mursala, iskar da a kowane lokaci ba dare ba rana bugawa take ana shaka, ita ce ake kira ar-rihul mursala, wanda ba ta da wani lokaci da za a ce ta tsaya tsawon dare da yi. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan a cikin wata na Ramadan manzon Allah yakan yawaita kyauta ba dare ba rana a kowane lokaci, yakan yawaita kyauta a cikin wannan wata. Don haka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa ana buƙatar mu'minai su yawaita kyauta a cikin wata na Ramadan, domin lokaci ne wanda yake na kwasar ganima, lokaci ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ke lindin kama bayansa duk wani aiki wanda yake na alkhairi. Haka kuma wannan hadisi yana karantar da mu cewa wato ya dace ga ɗalibin ilimi da malamai wato su ringa mudarasa ta dukkan ilimi tsakankaninsu, don wato su kware akan wannan ilimi kuma kar a manta shi. Kenan ya zamanto ana muzakara ta ilimi, kamar yanda in ka ɗauka magabata wannan ita ce sunnarsu. Idan misali ɗalibai sun je sun ɗauko karatu a makaranta, to sai a zo a keɓanci lokaci a zo a yi muzakara, kai a ja maka wannan karatu, kai ma kana fassarawa, wannan shi ma ya ja, kenan wannan ya kawo fahimtar shi, wannan ya kawo fahimtar shi, a karanta wannan karatu, to wannan yakan tabbatar da wannan karatu ya kasance mutane sun ƙware, kuma bayan da za a yi su manta in dai ana muzakara ta ilimi. To haka shi mudarasa ta alqur'ani da ake yi, wadda ake kiranta kenan tukuri, ko kuma a kiraye ta masaffa, wanda gardawa sukan haɗu wannan ya karanta a saurara, in yayi kuskure a gyara mai kuskurensa, wannan shi ma ya karanta. To wannan hanya ce wadda shari'a ta zo da ita domin ƙwarewa game da karatun alqur'ani, wanda kuma ibada ce wadda take mai zaman kanta, wadda ake neman sakamakonta a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi kenan shi ne asali game da musaffa, ko mu ce tukuri. Sannan kuma hadisin yana kwadaitar da mu ya zamanto muna da kyauta, muna da karamci a koma wani lokaci kenan, amma ana buƙatar mu yawaita a cikin wata na Ramadan. Kuma haka malamai suka ce wannan hadisi yana fa'idantar da mu a duk lokacin da Allah ya kaddara haduwarka da mutanen ƙwarai salihan bayi, to ya kamata ka yawaita kyauta a irin wannan lokaci, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita kyauta a lokacin da yake haduwa da Jibril alaihi salam. Sannan hadisi na biyu a baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashr, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan wato suka kama, ahayal layla, manzon Allah yakan rayar da daransa gaba ɗaya. Me ake nihi rayar da daransa gaba ɗaya? Ba ana nihi ba tun farkon dare zai kama sallah har izuwa ƙarshen sa'a, ma'ana yakan rayar da daren da nau'ika na ibada. Kenan shine karanta alqur'ani, shine salloli waɗanda suke na nafila da abin da yayi kama da haka. Kenan haka ake buƙatar waɗannan kwanuka goma, ko mu ce darare goma na Ramadan, na ƙarshen Ramadan in sun kama, to mutum ya yi ƙoƙarin rayar da waɗannan darare. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabaɗe ma yakan tare zuwa wannan yakan tare a masallaci domin yin itikafi in waɗannan kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan sun kama shine anan Aisha Allah ya dade ita take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakala al-ashr wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan wato suka kama ahayan laila manzon Allah yakan raye da daransa gaba daya da nau'ika na ibada wa ai qada ahlahu manzon Allah yakan falkar da iyalinsa ya tada su suma su bauta ma ubangijin su subhanahu wata'ala su ribanci abinda ake samu a cikin irin waɗannan darare dan haka wannan yana nuna mana cewa mumini ya ringa kokarin horan iyalinsa game da dukkan wasu ayyuka na alkhairi a irin waɗannan lokata waɗanda suke masu fadula to mutun karya wadatu da kansa idan kana da iyali to su ma ka kwadaitar da su ka umarce su su ma cewa su tashi su rayu da irin waɗannan lokata dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake farkar da iyalinsa wa shaddal mi'zara Aisha tace yakan daure gyautansa da kyau wannan kinaya ce Aisha take game da cewa yana kaurace ma iyalinsa kenan a wannan lokaci yakan kaurace ma iyalinsa domin ya koma masallaci domin yin itikafi wanda in aka ce itikafi shine lazumtar zama a masallaci domin ibada dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa ashe duk wani aiki na alkhairi da muke aikatawa to ya kamata mu matsa lamba mu yawaita idan kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan wato sun kama kenan su bambanta da kwanuka waɗanda suke na baya babun nahyi an taqaddumi ramadana bi sawmin ba'da nisfi sha'ban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an kana 'adatuhu sawmal ithnain wal khamis fa wafaqa ana abi hurairata radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawma فليصم ذلك اليوم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاء بالقاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح واتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبن ديزو دك منزان الله صلى الله عليه وسلم نهني جمد جباتر أزم الرمضان wata na Ramadan da wani azumi bayan Sha'ban kenan ya raba tsakiya bayan watan Sha'ban ya raba tsakiya to ba an yi hani na cewa mutum ya gabaci Ramadan da wani azumi na nafila illa liman wasalahu bima qablahu sai dai ga wanda ya sadar da bayan shi watan Sha'ban kin kenan da azumi kafin shi Sha'ban kin ya raba kenan tun farkon Sha'ban daman ka fara yin azumi to wannan koda ya raba tsakiya ba laifi kana iya ci gaba da azumi amma farkon Sha'ban baka yi azumi ba sai bayan ya raba tsakiya to wannan akwai hani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace illa liman wasalahu bima qablahu sai dai ga wanda ya sadar da shi da abin da ke gabaninsa aw wafaqa 'adatan lahu ko kuma yayi dace da wata al'ada ta shi ta yin azumi menene al'adar sai ce bi an kana adatuhu sawma litsinaini wal khamis fa wafaqahu, daman ya saba yin azumin litinin da alkhamis kuma sai yayi dace kenan da waɗannan kwanuka, to anan ba laifi mutun yakan iya yi koda bayan shi sha'abanikin kenan ya raba tsakiya. Shine anan malam yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa la ya taqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn, kada ɗayan ku ya gabaci watan Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu. An gane ku? Misali kwana biyu ya rage Ramadan ya kama ko kwana ɗaya, manzon Allah yace to kada ka tirye shi da azumi. Sai yace illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu, sai dai idan mutun ya kasance yana wani azumin sa, daman ya kasance yana azumi kamar na litinin da alkamis ko kuma yana azumi irin na Annabi Dawud, yau yayi azumi gobe ya huta, jibi yayi gata ya huta, manzo Allah yace fa ya sun zalika yau, wannan yana iya azumtar wannan yini da ya saba azumtar shi. Misali yau in aka ce Ramadan kwana biyu ya rage, to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin mutun yayi azumi ya gabaci Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini kenan. Sai in yayi dace daman da wani azumi da ka saba azumin litinin da alkamis, sai aka ce yau ranar litinin ce, yau kuma litinin kenan muna 28 ga watan sha'aban ko muna 29 ga watan sha'aban, ana tsammanin kamawar wata yau, kenan mutum yana iya yin azumi daman ya saba yin azumin litinin da alkamis. Ko kuma misali mutum yana azumin Annabi Dawud, kenan ranar 28 ko 29 sai ta faɗo ranar da yake azumi ne, to wannan ba laifi mutum yakan iya yin wannan azumi. Wannan duka ana magana ne game da azumi na nafila, amma in azumi ne wanda yake na farilla, misali azumi wanda yake na ramuwa ko azumi wanda yake na kafara ko azumi wanda yake na addawan, to wannan ba laifi mutum yana iya. Hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi hani kar mutun ya gabaci Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu shine anan, wato dan kar mutun yayi azumin da sunan cewa ya kewaye game da azumi na Ramadan, cewa in har ma an samu cewa wata ya tsaya jiya, to damun kai kayi azumi. Kenan mutumin da ya azumci ranar kokonto kamar yadda zamu iske hadisi, wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In mutum yayi da nihin ya kewaye cewa in ma an yi katarin cewa an samu labarin tsayawar wata, to daman ni na wuni da azumi, to wannan bai tsaya masa ba matsayin azumi na Ramadan, dole ya rama. Kuma in yayi da wannan niyya, to ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yana daga cikin hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hani kar a gabaci wata na Ramadan da azumin yini biyu ko yini ɗaya. Wannan dan mutum ya zamanto ya kama azumi na Ramadan da karfi da nishadi, amma daman kayi azumi gabanin shi ka samu rauni, kenan in Ramadan ya kama babu wani nishadi da walwala da kuzari tare da kai, to shi so ake ya zamanto mutum ya shige shi da nishadi da kuzari. Da haka anan manzon Allah yayi hani cewa kar a wato gabace shi kenan da azumin yini biyu ko yini daya. To haka hadisi na gaba, hadisin Ibnu Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasumu qabla ramadan, yace kar ku yi azumi gabanin Ramadan. Kenan me yake nihi kar ku yi azumi gabanin Ramadan? Kenan sai ka koma hadisin da ya gabata, kenan kar ku gabaci watan Ramadan da azumin yini ɗaya ko kuma yini biyu. Me yasa kenan dan ku kama Ramadan wato da kuzari da nishadi? Sai yace sumu li ru'yatihi, manzo Allah yace ku dau azumi domin ganin wata. In an ce muku an ga wata, manzo Allah yace ku dau azumi, sawa'an ku kuka gani ko kuma labari aka ba ku. Sai yace wa afdiru li ru'yatihi, haka nan ku ajje azumi ku sallace domin ganin wata, sawa'an ku kuka gani ko kuma labari aka ba ku cewa an ga wata. Manzo Allah yace fa in halatu dunahu gayayatu, in har wani gilgije ko wani hazo ya sha makance muku ganin wata, kenan ba ku gan shi ba saboda yini ne wanda yake na gilgije ko kuma yini ne wanda yake na hazo. Manzo Allah ya ce fa akmilu 30 yawman, manzon Allah yace ku cike masa lissafi kwana 30 kenan in aka ce yau sha'ban muna 30 ba daya muka diba bamu ga wata ba a sababin wani hazo ko wani girgije haka kuma bamu samu labarin cewa a wani wuri an ganshi to anan sai mu cike masa lissafi kwana 30 haka nan wajen azumin in muna da azumi 30 ba daya bamu ga wata ba kuma bamu samu labarin an gani to sai mu cike masa kwana 30 mu yi azumi 30 to amma masu bin ra'ayinsu da san zuciyarsu har 32 akwai shekarar da wasu suke yi ai su ce a wai su kawai su sai sun gani da idansu sai a wayi gari ayi ta gilgije ayi ta ruwa ba su ga watan ba har wasu sai sun kai azumi kusan 32 to a ina watan musulunci ya taba durawa akan 30 bakin watan musulunci 30 ne yayi 30 ba dai ko kuma 30 daidai baya durawa akan 30 don haka anan yace to ku cike masa lissafi kwana 30 in har wani gilgije ko wani hazo ya sha makance muku ganin wata ba ku gani ba ku a garin ku an yi gilgije an yi hazo ba ku gani ba kuma ba ku samu labarin cewa an gani an gane ku kenan anan sai ku cike masa lissafi kwana 30 amma in dai kun samu labarin an gani to dole za ku aje a takaice wannan hadisi shi ma yana nuni zuwa hani game da gabatar wato Ramadan da wani azumi wanda yake na nafila hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza baqiya nisfu min sha'ban fala tasumu a wata riwaya manzon Allah yace idzan tasafa sha'ban fala tasumu manzon Allah yace idan rabi na watan sha'ban ya rige manzon Allah yace fala tasumu kar ku yi azumi ma'ana idan kenan watan sha'ban ya raba tsakiya manzon Allah yace kar ku yi azumi kenan anan wannan hani ne mutumin da farkon sha'ban bai fara yin azumi na nafila sai bayan sha'ban ya raba tsakiya to wannan in yayi ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi watan sha'ban wata ne wanda ana buƙatar a yawaita azumi a cikin shi kamar yanda Aisha take faɗa mana babu watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a cikin sa sama da watan sha'ban in har ya dauka a cikin watan sha'ban Aisha take cewa kamar ya danganta da Ramadan sai mu ga cewa ya aje to dan haka in har zaka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yawaita azumi a cikin watan sha'ban to kar ka bari cewa sai sha'ban ya raba tsakiya tun farkon shi ka yawaita azumi har zuwa karshen shi ka yawaita azumi amma in ya riga ya raba tsakiya to ba maganar mutun ya kama azumi sai dai in ka saba azumin litinin da alkamis to wannan koda bayan ya raba tsakiya sai ka ci gaba da azumin ka amma haka baka tashi yin azumi sai bayan sha'ban ya raba tsakiya to wannan bai dace ba shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana hani cewa idza baqiya nisfu min sha'ban idan rabi na watan sha'ban ya rage kenan rabi na farko ya tafi kenan na karshe manzon Allah yace fala tasumu kar ku yi azumi don haka kenan an karhanta azumi na nafila kenan bayan kenan sha'ban ya raba tsakiya me yasa anan dan kada mutun ya samu rauni game da azumi na Ramadan ana buƙatar mutun ya kama azumi na Ramadan wato da nishadi da kuzari sanan hadisi na gaba hadisin Abu al-Yaqzan shine Ammar ibn Yasir Allah ya karra masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama al-yawma alladhi yushakku fihi duk wanda ya azumci yinin da ake kokonto game da tsayawar wata faqad asaa abul qasim sallallahu alaihi wasallam tabbas ya saba ma abul qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abul qasim kinaya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumci ranar kokonto to tabbas ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce ranar kokonto ita ce ranar 30 ba daya ga watan sha'ban ranar 29 ga watan sha'ban yau in watan sha'ban yana da 29 kaga ranar kokonto ce kenan in aka wayi gari akwai kokonton cewa takan iya yiwuwa wata ya tsaya jiya takan iya yiwuwa kuma bai tsaya ba. Kenan yau 29 ga watan Sha'ban kenan yau mushak ce. Kenan in a yau 29 ba mu ga wata ba, in aka wayi gari to ranar kokonto ce. Kenan takan iya yiwuwa jiya 29 wata ya tsaya, takan iya yiwuwa bai tsaya ba sai yau kenan 30 daidai. To duk wanda ya azumci wannan ranar kokonto to ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wane ne ya saba masa kenan wanda ya azumci wannan ranar kokonto da nihin kewayewa da Ramadan cewa in an yi dace ma wata ya tsaya jiya to dama ni yau na tashi da azumi. In an yi dacen wata ya tsaya jiya to dama ni yau na tashi da azumi. To koda ya tashi da wannan azumi, wannan baya tsaya masa matsayin azumi na Ramadan, dole ya rama wannan azumi. An gane ku? Kuma wannan azumi da ya saba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma in ya kasance kana azumi ne, azumi wanda yake na Litinin da Alhamis, sai aka yi dace kenan ranar kokonto ta fado ranar azumin da ka saba ne, azumin Litinin ko Alhamis, to wannan ba laifi mutum yana yi. Ko kuma daman ka saba yin irin azumi na Annabi Dawud, yau kai gobe ka huta, jibi kai gata ka huta, kenan ranar kokonton sai ta fado ranar azumin ka ci, to wannan ba laifi mutum yana yi. Amma in azumi ne daman wanda yake na farilla, to wannan daman baya cikin hannu. A takaice kenan waɗannan hadisai abinda suke fa'idantar da mu. Kenan in Sha'ban ya raba tsakiya to an karhanta mutum ya yi azumi. Kuma musamman gabatar Ramadan da azumi biyu ko azumi ɗaya, to shi ma wannan an karhanta. Kenan haka nan kuma azumtar ranar kokonto ita ma ba ta halatta da nihin kewayewa da azumi na Ramadan. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Yawa ɗan uwa, muna da sanarwa guda biyu. Sanarwar mu ta farko kenan insha Allah, kamar yadda wani ɗan uwa yake ba mu labarin cewa gwamnati ta yi sanarwar kenan sallah rana ya tayoce ranar Lahadi. Insha Allah haka ne ko? Yawa, ranar Lahadi mai zawa kenan ita ce sallah. Kuna don haka darasi insha Allah kenan banda kenan Lahadi ta farko ta bayan sallah, kenan Lahadi ta biyu insha Allah za a koma karatu. Duk da cewa in aka kai Lahadi biyu ai yayi tsawo da yawa ko? To kenan banda Lahadi ta farko, kenan banda rana ya tau, kenan a yau sai mu ce 14 rana ya tau, kenan banda Lahadi ta sallah, kenan waccan Lahadi, kenan Lahadi ta farko bayan sallah insha Allah za a dawo karatu. Kenan sanarwa ta biyu insha Allah, kamar yanda al'adar mu ce, dabi'ar mu ce, yau da shekaru ga duk wanda Allah ya hore masa yin layya, mukan hada kenan fatu waɗanda suke na layya a nan makaranta, mukan sayar da su kenan akan wasu abubuwa na tafiyar da karatuttuka, kenan mukan sarrafa waɗannan kuɗaɗe. Shine insha Allah kenan duk wanda Allah ya sa ya samu ikon haka kenan akai can makaranta. Amma kar a bari ta kwana, kenan in har mutum bai samu ba damar kawowa kenan kamata ya sayar da ita kenan sai ya isar da kuɗi insha Allah.